kamar ko ina a fadin duniya jamhuriyar Niger bata bari aka barta a baya ba a yau 21 ga watan Fabrairu
domin tunawa da ma waye kai ta fadakar da al'ummar wannan kasar wajen sanin muhimmancin halishan uwa Mala Amadu Kane shine shugaban barikin koyar da halishan uwa a gundumar birnin Kwanni
lalle wannan rana an kebe ta domin kila ne ga al'umma su gane da cewar shi wannan harshe na uwa yana da amfani da yawa maimakon duk ilimin da ake nema a ce a karfafa koya shi cikin harshen turawa da suke mallaka to harshen uwa ma akwai wurin shi saboda yana gwada sosai ya gwada mutane hanyoyin da sauki wajen koyo saboda misali in ka dauka idan kana koya yaro cikin harshen uwa kinan wannan harufan da yake koyon su da ya kai ga turancin sai ga abin ya zo mai da sauki kinan duka wannan sauki ne da tanda farko ba a gane ba saboda in ka tuna nan a Niger tun a 1980 akwai wasu makarantu da aka buɗa wanda aka ce na gwabi wanda ake cewa école experimental to ka gani aka yi shekaru da yawa ana farawa da halashen na gida kamun a gaje kamar makarantu shekara ta uku kana ake koma ga karatu to cikin wannan lokacin yaro ana mai cikin harshen nashi yana saukin ganewa
hukumomin jamhuriyar Niger na ci gaba da mayar da hankali a yan shekaru baya-bayan nan domin ganin cewa ɗalibai sun amfana ta ma yin karatu ta hanyar halishan uwa domin kawo musu sauki wajen yin karatun boko tare da korar jahilci da samun ilimin dogaro da rayuwa waɗansu daga cikin masu yin karatu da koyarwa da halishan uwa Suma da Sani Namare sun nuna mana muhimmancin koyon karatu a cikin halishan uwa
bakin gulgudu dai gaskiya dangane da karatu wanga wanda ake yi kwarai ko yana da muhimmanci tunda ana samun ci gaba duniya ta ci gaba dole sai da karatu sai kai karatu yanzu in baka karatu an barka kenan dole ne ka tashi kuma shi wanga karatu babu yaro babu babba ba wai girman mutum kai kawo girman kai yace a shi ya gino ba zuwa karatu koko ba wani abin ga a ba haka nan bane
sunana Isu Mamman Leda karatu ya girjalici dan ni kanka ina nayi shi kenan nayi kowa jin dadin shi kuma ina fata ina jin ra'ayin kowa shi yi shi saboda akwai ci gaba dan in kana yin shi inda baka iya rubutawa to wallahi insha Allah inde kana shi zaka iya rubutawa duk irin wani ko wani kasuwancin ka ko wani lissafin ka ba sai ka sai ka tambayi wani ba ya ki jalci shi na da amfani kwarai dan mu mun yi shi mun san amfani shi
a dira ne da karkara a jamhuriyar Niger hukumomin kasar ne tare da kungiyoyin masu zaman kanun su da masu hannu da shuni da ke dafa kasar ke ci gaba da bada nasu kokari da tallafi domin ganin dattijawa tsofaffi da matasa da yara dukkan su maza da mata sun yi karatu a cikin halusa uwa na kasar domin yakar jahilci da samun ilimi domin a dama da su a cikin harkokin yau da kullun na wannan duniya da ake wa kirarin tana a tafin hannu bisa la'akari da ilimin internet ko yanar gizo dake baiwa jama'ar duniyar damar sanin halin da take ciki a yan kananan lokuta Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger